نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايهك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم ودساك سادوا وانا مسلا شينا الإمام البخاري ونكينا لي جزاكي أتكين وانا غري نكنو وانا يمتشينا لربا يوشا تقوس قوات الربيع الثاني هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبو دا دليه دا أربعين wanda kuma yake daidai da 26 ga watan 12 shekarar miladiya ta 2018. A wannan majalisi wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna Al-Wabilus Sayyib wa Rafi'ul Kalim At-Tayyib wallafar mashhurin malamin nan Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakr ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullahu ta'ala. Amin. Wannan shine darasin mu na nawa? 106 ko? Na'am. Muna nan a fasili na 14 inda yake mana magana akan at-tashahhud. At-tashahhud shine tahiyya. Na'am. Da kuma abubuwan da ko hadisan da aka ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda suka kunshi tahiyya da yadda ya koya wa sahabbansa sallallahu alaihi wasallama radiyallahu anhum. Nau'i daban-daban na tahiyya. Mun fara hadisin Abdullahi dan Mas'ud, mun kuma ambaci abinda ya shafi kanta tahiyya din da hukuncinta da kuma bambanci tsakanin tahiyyar farko da ta biyu wajen kasancewar tahiyya ta biyu. Wannan rukuni ce. Tahiyya ta farko wajibi ne bisa kauli wanda yake mafi rinjaye, amma idan aka rasa ko mutum yayi rabkanwarta to zai yi sujudu sahwi, wato zai sujada kabli bayan ya abin ya zo karshen sallar sa. Wannan tahiyya kuma ta Abdullahi dan Mas'ud, kamar yadda muka faɗa, kusan da yawa daga cikin malamai sun ambaci sun rinjaye da wannan tahiyya. Imam Abu Hanifa da al-Imam Ahmad suna ganin cewa wannan tahiyya da ta zo a cikin ruwayar Abdullahi dan Mas'ud ta fi sauran. Daga cikin Shafi'iyya akwai Ibn al-Munzir, Ibn Khuzaima, duk da cewa ba Shafi'i ne, amma bai iya tarjihin wato rinjayar da wani wata ruwaya akan wata ba. Cewa Imam Shafi'i ya fifita ruwayar Ibn Abbas wanda ita ce take bi mu wannan. Sannan Imam Malik shi kuma ruwayar Umar ibn al-Khattab wanda ya ruwaito ta cikin littafin sa al-Muwatta, wanda za mu yi bayani. A wannan hadisi na Abdullahi dan Mas'ud, shi kadai ne hadisin da ya zo na tahiyya a cikin sahihaini duka, cikin wato Bukhari da Muslim suka ittifaki a kansa. Kuma kamar yadda Bazzar yake cewa kusan sahabbai wato kusan an ruwaito shi ta fuskoki ya kai 28 da aka ruwaito wannan hadisi. Sauraka da yawa daga cikin malamai suna cewa hadisi ne mutawatir, haka nan shi ma Tirmidhi ya ambata. Sauraka shi ne kuma hadisin da ba a samu sabani wajen masu ruwaya sa ba. Dukkan malamai amintattu da suka ruwaito hadisin ba su yi sabani wajen lafuzzin sa ba, wato an samu ittifaki na ar-ruwatu thiqat wanda suka ruwaito hadisin Abdullahi dan Mas'ud. Sannan kuma shine yazo da lafazin umarni, wato Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da cewa ga abinda za a faɗa. Sauran duk yazo da lafazin aiki na Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma hadisin Abdullahi dan Mas'ud yazo da lafazin umarni. Faqulu wata ruwayar, idza qa'ada ahadukum fil jalsati fi idza jalasa ahadukum fi at-tashahhud falyaqul, to da lafazin umarni. Sauran sai dai a hikaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar da su ga abin da ya koya musu. to waɗannan suna daga cikin al-murajjihat abubuwan da wasu malabe suka duba suka rinjaye da ruwayar Abdullahi dan Mas'ud akan sauran ruwayoyi ma'ana suka fi zabin wannan akan sauran ruwayoyi hadisin ibnu Abbas wanda shine yake bi wannan hadisin Muslim ya ruwaito shi wato yana daga cikin afradu Muslim Bukhari bai ruwaito shi ba amma Imam Muslim ya ruwaito shi wanda Imam Shafi'i yana cewa shi yafi a wajen sa saboda me saboda yana cewa shine akmal akmal wa ajma' wa akthar alfadha domin yazo da karin almubarakat yazo da karin almubarakat ce to wannan bai zo a cikin riwayar Abdullahi dan Mas'ud ba saboda kai yazo da wani kari da babu shi a can saboda aka samu kuma karin wata ma'ana to babu shakka darajar shi hadisin ko kuma ittihiyar za ta karu sannan kuma yana cewa wannan shi yafi kusa da lafazin alqur'ani da ce tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba ya hada almubarak da tayyiba saboda haka ya fifita shi akan sauran duk da yana cewa kowanne mutun yayi sallarsa tayi dukkanin su ba wani wanda ya saba akan cewa kowanne lafazi akai amfani da shi babu laifi kuma an yi sunna illa iyaka wanne ne ya fulada duk sabanin shine wajen arjahiyya wanne ne firinjayen lada amma ba wai inganci ba dukkanin su da za mu ambata anan sun inganta cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi su a tahiyya saboda haka shi Imam Shafi'i ya fifita ruwayar Ibn Abbas saboda abinda ya faɗa cewa aktsaru al-fathan wasu daga cikin kuma mabiyansa suka ce kuma sannan lafuzan da suka zo ciki sun yi kama da na alqur'ani sun fi kusa da na alqur'ani sannan kuma suka ce Ibn Abbas yana daga cikin wato matasan sahabbai saboda haka abinda zai ji lalle zai ji shi daga karshe karshe ne saboda haka kamar abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa shine karshe karshen abinda Annabi ya rika koyarwa a tahiyya wannan daga cikin abinda suka yi amfani da shi wajen rinjayar da ruwayar Abdullahi dan Abbas sannan wasu daga ciki suna cewa a cikin su Abdullahi dan Abbas afqahuhum saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a Allahumma faqihhu fid din suka ce yafi su fahimta yafi su fiqhun fahimtar addini don haka wannan ma zai kara wa ruwayar sa karan wato abin rinjayi sannan suka ce kasancewarsa matashi yafi su karancin shekaru zai fi su rikewa cewa ahfazuhum li hadha sabab to duk wannan murajjihat ne ba masu karfi ba za a rinjaye da cewa saboda wannan ruwaya ce babin nakal ne babi ne na ruwaya ba babi ne na ka faɗi wani istinbadi ko ta fahimta ba bari a yi maganar wani afqahuhum saboda dukkanin su sun ji musamman kamar yadda zamu zo mu yi bayani irin yadda Abdullahi dan Mas'ud ya rika bayanin yadda ya koyi wannan tahiyya daga bakin Annabi sallallahu alaihi wa sallama wasu ma har suna cewa saboda isnadin Abdullahi dan Abbas isnadi ne Hijazi kasancewa saudin Makka ne shi kuma Abdullahi dan Mas'ud isnadin sa Kufi ne to waɗannan murajjihat ne wanda ba su da ƙarfi yasa zamu ga daga cikin Shafi'awa kamar muhaddisi al-Shafi'iyya kamar Ibn al-Munzir malaman hadisi cikin malaman Shafi'iyya kamar Ibn al-Munzir ya koma ga ra'ayin Imam Ahmad wajen rinjaye da ruwayar Abdullahi dan Mas'ud Imam Malik ya rinjaye da ruwayar Umar Ibn al-Khattab ta ce wanda ya kawo a cikin littafin sa al-Muwatta kuma babban hujjar da ta sa su malikiya suka rinjayar da wannan kasancewar sayyidina Umar yana koyar da ita wannan tahiyya akan minbari wato sayyidina Umar yana koyar da ita akan minbari na farko kasancewarsa sayyidina Umar ga yadda yake shine mutum na biyu cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sannan yana yin wannan akan minbari yayin da sahabbai suke gaban sa kuma ba a samu wanda ya ce da shi akwai gyara a ciki ba wanda yana nuna sun yi ijma'i akan cewa hakan da yake koyarwa hakan take saboda wannan ya ba wa ruwayarsa wani fifiko a wajen Imam Malik akan sauran ruwayoyi. Sannan kuma za mu ga tazo da lafazin az-zakiyat wanda babu shi a sauran ruwayoyi, wanda shi ma wannan yana daga cikin abin da yasa suka fifita ita wannan ruwaya akan sauran ruwayoyi. Amma kamar yadda muka faɗa, kowanne daga ciki aka yi sallah ta yi, babu kuma sabani akan haka. Yake cewa thabata fi sahihaini an Abdullah ibn Mas'ud qala allamani rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tashahhud. Ya tabbata cikin littafin Bukhari da Muslim daga Abdullah ibn Mas'ud yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da ni tahiyya wa kaffi baina kaffaihi, tafin hannuna yana tsakanin tafin hannayensa, kama yu'allimuni surata min al-Qur'an, kamar yake koyar da ni sura daga al-Qur'ani. Wannan yana nuna kaifiyar da yaji hadisin, to dan ya nuna maka tamamu dhabt, abinda malami suke cewa cikar kiyaye abu, wato har ma yana iya tuna a wani yanayi ne sanda annabi yake ga masa hadisin, wannan dalala ala tamamu dhabt. A wata ruwaya yana cewa allamani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akhadtu at-tashahhud min fi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa allamani iyahu kalimat wa laqqanani iyahu kalimatan kalima, ce akhadtu at-tashahhud min fi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, na koyi tahiyya daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam, wa laqqanani iyahu kalimatan kalima, ya koya min tahiyya kalma kalma. Kaga wannan shi ma yana nuna cewa wato ya tsaya ya dangaka abun sosai, ya kiyaye shi matuka, ba wani abu ne wanda yake shakka cikin wani lafazi daga cikin abin da yaji daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi ya koya masa wannan sababin hadisin kamar yadda yazo cikin wasu ruwayoyi na shi wannan hadisi na Abdullahi ibn Mas'ud, kamar ruwayar Shaqiq ibn Salama ke cewa sun kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam, suna sallah sai su rika cewa assalamu ala ala jibril, assalamu ala Allah, assalamu ala jibril, assalamu ala mika'il, assalamu ala fulan wa fulan, sai su ta lissafa mala'iku suna musu sallama, ce assalamu ala Allah, farko su ce sallama ga Allah, sannan su ce sallama ga jibril, sannan su ce sallama ga mika'il, sannan wa ala fulan wa fulan. Da yazo cikin Ibnu Maja ce fa na'uddul mala'ika masha Allah, ni ta lissafa mala'iku ɗaya bayan ɗaya. To shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam, bayan an gama sallah sai ya ce da su la taqulu assalamu ala Allah fa inna Allah huwa assalam, kada ku rika ce assalamu ala Allah, domin Allah shi ne assalam, shi ne amincin, shi ne sunansa ne ismu min asma'i, sunan Allah kamar ka ce ismullahi ala Allahi, kaga bai da wata ma'ana, kamar mawaƙin da yake cewa Allah dan Allah, Allah dan Allah kai mun kaza, kaga akwai baranci ka ce Allah dan Allah yi mun kaza. To shi ne ce da su ba a cewa assalamu ala Allah, li anna Allah huwa salam, shi ne assalam, salam shi ne wanda ya kubuta daga dukkan wani nau'i na nakasa na aibi, kuma shi ne yake kubutar da wanda ya ga dama daga dukkan wani abinki, saboda shi baya buƙatar ka roƙa masa kubuta, ka ce Allah ya kubutar da Allah, to shi daman kubutaccen ne, babu wani aibi, babu wata gajiya, babu wata nakasa a tare da shi, sai dai kai ya taimaka maka ya kubutar da kai, saboda sai dai ka roƙa ma wasu salama, amma shi daman salimun ne, to shi yasa yace assalamu ismu min asma'illah, Allah huwa salam. A cikin sahih al-Bukhari akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga na Khadija, lokacin da Allah subhanahu yake ga Aisha radiyallahu ta'ala anha, lokacin da Jibril yazo yake ga masa cewa ya ga wa Khadija anna Allah yuqri'u alaiha salam, Allah yana mata sallama. To yazo cikin abin al-Mu'jam al-Kabir na Tabarani, sai take cewa فإن الله هو السلام ومنه السلام والسلام على جبريل وعليك يا رسول الله السلام ورحمة الله وبركاته تكتشوا الله شيني السلام كما أمنشي يتبتغ جبريل كيما كما أمنشي يتبتغ ليك أرواي النسائي كنا كيما أمنشي يتبتغ ليك ورحمة الله وبركاته shine malamin suka ce to kaga wani yana nuna zurfin fahimtarta tun a lokacin tun kafin ma ta ji wata fadakarwa ta Annabi sallallahu alaihi wasallam game da wannan an ce da ita inna Allah yuqri'uki salam bata ce wa alaihi salam ba sai ta ce wa ala jibrilu salam ce inna Allah huwa salam wa minhu salam wa ala jibrilu salam ce Allah shine salam haka shi ba za a ce masa assalamu ala Allah ba amma dai za a yi wa jibrilu za yi wa Mika'il za yi wa kowa a wata riwaya ta Ibn Sunni take cewa ala kulli man sami assalamu illa shaytan lama kowa da zai ji wannan lafazin na salam banda shaytan shi wannan ba zai samu wannan kubutar ba zaka annabi sallallahu alaihi wasallam yace da su kada su faɗi haka domin Allah shine assalam gurin sa ake neman kubuta sunan sa ne assalam haka ba a roƙa masa wani abu sunan sa ba a roƙa masa wani abu assalam domin shine mai bada kubutar kuma shine yake kubutar da wanda ya ga dama saboda haka sai ya ce da su ga abin da za su faɗa sai ya koya musu su faɗi wannan ce ku ce attahiyatu lillah fa qulu attahiyatu lillah wannan umarni yasa wasu malamai suka ce tahiyya wajibi ce saboda umarnin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar na cewa a faɗa a wata ruwa falyaqul idza qa'ada ahadukum fi salati falyaqul yace wannan umarni kuma asal aslu fil awamir shine al wujub sai in an samu abin da zai dauke wannan umarni ya nuna ba na wajibi bane to anan ne kuma za a ce to shikenan ba ta zama wajibi ba kuma babu abin da yake nuna cewa ba wajibi bace sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawoma akan wannan ta samu wata sallah da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar tahiyya ba ko ya umarni a bari sannan kuma ga ruwayar ibnu mas'ud a wata ta wata hanyar yana cewa kunna naqulu qabla an yufrada alaina tahiyya assalamu alallah assalamu ala jibril yace mun kasance kafin a farlanta tahiyya ga abin da muke cewa kaga kalmar qabla an yufrad yana cewa daga baya an farlanta yin yan tahiyya saboda ka tahiyya wajibi ce idan mutum ya bar tahiyya da gangan tun misali zaman farko yake zama kawai ya miƙe da gangan ba bisa sahawu ba bisa rafkanwa ba to ya bata sallarsa na'am ya bata sallarsa to shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yace su faɗi wannan attahiyatu lillah tahiyyat jam'i ne na tahiyya na tahiyya malamai sun ambaci ma'anoni da dama na ita wannan kalmar tahiyya wasu ce ana nufin mulki ana nufin mulki wasu ce ana nufin wanzuwa wasu ce ana nufin al'azama girma duk an faɗi wannan wasu ce ana nufin duk abinda ake yaban masu sarauta da shi masu mulki da shi saboda kaga attahiyatu an ce al-mulki ma'ana cikakken mulki na Allah ne kowa yana da mulki duk mai mulki yana da mulki amma duk mulkin mai mulki ba cikakke bane wanda yake da cikakken mulki shine Allah in ka ce al'azama ana nufin al'azamatu tamma cikakken girma na Allah ne subhanahu wataala babu wanda shine dhul jabaruti wal azamati wal kibriya shike da girma da babu wanda ya kai shi haka ce albaqa kaga wannan alkhassu ne billah don kowa akwai karshen sa kamar yadda yake da farko to yana da karshe Allah subhanahu wataala shine baya da farko baya da karshe yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram wa yabqa saboda shi kadai ne zai wanzu kullu shay'in halikun illa wajha saboda ubangiji shike da albaqa abin nan sannan aka ce as-sana ko ma yuhayya bihi al-muluk abinda ake wato gaishe da sarakuna da shi to duk abin da ya cancanta na yabo ga wani to Allah ya fi wannan cancantar sa indai har abinda za a fada na yabo ne da gaske to ubangiji subhanahu wataala yafi wannan ya cancanci mafi kamalar wannan sifa walahul masalul a'la ala shike da sifa mafi daukaka baka duk wata sifa da za a sifanta wani a ce wannan ya samu kamala da ita to ubangiji subhanahu wataala yafi cancantar a sifa shi da wannan sifa kuma ta fuskar da tafi kowace kamala saboda haka ma shi yasa wasu malami suka ce anan aka rufe ba a faɗi irin nau'in gaishe-gaishen ba saboda cikin gaishe-gaishen da ake yi ma wasu masu mulkin akwai wanda bai dace a yi wa Allah ba saboda haka kaga bai kamata a ambaci irin kama an'im sabahan da suke faɗa ko irin mu ce taka lafiya ko wani abu kaga ba za ka ce Allah taka lafiya ba to saboda haka sai aka shafi aka ce kawai at-tahiyyat abin da ya cancanta a gaya wa Allah ko a gaya ma wani na yabo to Allah shi ya fi cancanta matukar dai wannan abin yabo ne saboda haka wannan shine at-tahiyyat sannan aka ce lillah na Allah ne sannan aka ce was-salawatu wat-tayyibat was-salawat zamana wawun nan atafi ne na jumla akan jumla ce at-tahiyyatu lillah yana was-salawatu shi ma lillah sannan wat-tayyibatu salawat kalmar salawat jam'u sala shi ma malamai sun faɗi ma'anoni daban-daban na as-salawat sun ce as-salawat anan ana nufin salloli biyar duk salloli biyar ne da zamu yi na Allah ne sai ana nufin salloli biyar na farilla da na nafilfilu ma duk sun cika saboda ka salloli ake nufi gaba daya wasu suka ce ana nufin al-ibadat dukkan wata ibada ta Allah ce wasu suka ce ana nufin ad-da'awat cin as-sala ana amfani da ita wajen ad-da'awat wa min al-a'rabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatan 'inda Allah wa salawatir rasul wa da'awatir rasul cikin mutanen kauye akwai wanda yake daukan abin da yake bayarwa dan sadaka yana yin sa ne don neman kusanci ga Allah da kuma neman addu'o'in Annabi sallallahu alaihi wasallam wace khudh min amwalihim sadaqatan tudahhiruhum biha wa tuzakkihim wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wa salli ay wad'u lahum kai musu addu'a domin addu'a nan taka nutsuwa ce gare su saboda kaga as-sala ta zo bi ma'anar du'a a luga saboda suka ce as-salawat ana nufin addu'o'i at-tayyibat a wasu ce as-salawat ana nufin rahama wanda suka ce ana nufin rahama sai dai as-salawat zama tana nufin salloli din ana nufin salloli da kuma addu'o'in da suka kunsa duka na Allah ne da kalmar sallah da man ko wannan sallah da muke yi ta kunshi addu'o'i haka duk wata sallah akwai addu'a a cikin ta saboda haka wannan as-salawat din zai kunshi salloli da na farilla da na nafila da addu'o'in da suka kunsa gaba daya duk na Allah ne kuma gurin Allah subhanahu wataala ake nema wat-tayyibat ay ma taba min al-kalam wa hasan duk wata magana mai dadi mai kyau to wannan wani abu ne da ya cancanci ubangiji subhanahu wataala wasu sun ce at-tayyibat ana nufin zikrullah sun ce ana nufin al-aqwal as-salihah wasu ce ana nufin al-a'mal as-salihah al-aqwal as-salihah maganganu masu kyau wanda Allah subhanahu wataala yake cewa ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal-'amalu as-salihu yarfa'u al-kalimu at-tayyib shine kyakkyawan maganganu sauraka at-tayyibat kyakkyawan maganganu suka ce a'ammu min al-aqwal wal-af'al to haka sai zama da kyakkyawan maganganu da kyakkyawan ayyuka duk suna cikin at-tayyibat ce at-tayyibat shine sifofin da zasu sa mutum ya zama tayyib والطيبات الطيبات للطيبين تسورك سن 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 سزما سزما طيبون نغرغرو saboda mai saboda ayyuka da maganganu da suke da su masu kyau saboda at-tayyibat ya kunshi maganganu masu kyau ya kunshi ayyuka masu kyau ya kunshi halaye masu kyau to duk waɗannan na Allah ne sai assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayka gaisuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama da nema masa aminci daga Allah subhanahu wataala aka fara gabatar da Annabi sallallahu alaihi wasallama saboda martabar sa da darajar sa da irin matsayin sa da kuma zamantowar sa rahama ga ita wannan al'umma saboda haka sai aka fara yi masa sallama ce assalamu alayka mun yi magana akan kaful khitab din nan ce alayka cewa wannan haka lafazin yake lafazin ne ta'abbudi shi yasa shi kansa Annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake fada in yazo tahiyya shi ma cewa ki assalamu alayka ayyuhan nabi ba cewa assalamu alayya ana nabi sai ce assalamu alayka sahabbai yana nan tare da su baya tare da su sun yi tafiya assalamu alayka suke fada saboda haka al-khitab huna laysa maqsudan dan wasu suna cewa to ai an hana magana a sallah kai magana in kai magana da wani a sallah sallah ka ta bace to ya anan aka yadda ka ce sahabbai su cewa annabi assalamu alayka ai kam sun yi magana ne to an sa anan shine wannan assalamu alayka wato lafazi ne na ta'abbudi na ibada ba wai yana nufin magana da wato kai tsaye kamar kake magana da mutum ba shi yasa shi kansa annabin haka yake fada su kansa sahabbai a gidaddajin su tare da annabi ba sa tare da annabi haka suke fada sun yi tafiya suna haka suke fada shi yasa har bayan rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sahabbai sun ci gaba da fadar haka ibn mas'ud ya ci gaba da koyar da shi a haka da cewa mun yi magana akan cewa akwai assalamu ala annabi shi ma yazo a cikin ruwayar ibn mas'ud cewa bayan manzo sallallahu alaihi wa sallama ya bar duniya sai suka dawo suna cewa assalamu ala annabi kuma an rawaito wannan daga ata kamar da yake cikin musannaf al-razzaq cewa ata ibn abi rabah ya ce cewa sahabbai suna cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam tare da su suna cewa assalamu alayka bayan ya bar duniya suna cewa assalamu ala annabi duk wannan muka yi magana a wancan satin cewa wannan ba yana nufin wan fadar haka assalamu alayka din kuskure bane sai dai yana nuna cewa assalamu alayka din ba wajibi bane kamar yanda subki sharhul minhaj ya ambaci haka cewa in ya inganta wannan yana ba wajibi bane to kuma ya tabbata din kamar Ibn Hajar al-Asqalani ke fada cewa wannan ya tabbata saboda assalamu alayka lafazi ne na ibada lafazi ne wanda Allah subhanahu wataala ya karantar da a wannan al'umma ta hanyar annabin ta sallallahu alaihi wasallam su duka fada a daidai wannan guri saboda za ka ce assalamu alayka ayyuhan nabi suka ce ayyuhan nabi ya kai wannan annabi dai ba ce ayyuhar rasul ba duk da cewa ar-risala ar-rasulu yana gaba da annabiyu ko ce ar-rasulu shine manzo dan ana samu annabin da ba manzo ba to annabi manzo yafi annabin da ba manzo ba kuma in aka fadi manzo ai ya tattaro annabci to da an ce assalamu ayyuhar rasul assalamu alayka ayyuhar rasul kaga annabiyu din ya shigo ciki to wajen me ba a fada ka ba aka zabi assalamu alayka ayyuhan nabi wasu suka ce abinda yasa saboda risala din za ta zo a gaba za ta zo a karshen tahiyya din an yi maganar risala shahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu saboda haka sai aka ga to nan a fadi annabin kawo kalmar nubuwa din wasu malamai suka ce kasancewar a haka wato matsayin ya fara zuwa masa sai da ya fara zama annabin sannan ya zama manzo sai da aka saukar masa iqra bismi rabbika alladhi khalaq wannan ayoyi guda biyar na farkon suratul alaq su suka mayar da shi annabi ya kuma zama manzo da ya ayyuhal muddassir qum fa anzir to lokacin ya kuma ya zama manzo tunda annabcin ya fara sannan manzancin to sai aka ga fara da annabcin assalamu alayka ayyuhan nabiyyu can karshe kuma sai a fadi manzancin dan shi ma haka yazo a baya a ra'ayi halin dai haka abin yazo mana kuma haka ya kamata mu karbe shi ko mun fahimta ko ban fahimta ba ji assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh da rahmar Allah da albarkar sa malamai suna ta tattaunawa shin ana rokawa annabi rahama ko ba rokawa annabi rahama da cikin wadanda suke ci ana roƙa masa rahama akwai wannan hadisi daga shi yazo wa rahmatullahi wa barakatuhu da rahmar Allah da kuma albarkatansa barkatansa shine karin ziyadatu ihsanihi Allah ya baka ya kuma kara a cikin abin da ya baka shi ake cewa albarka shi Allah ya yi wa dukiyarka albarka ma'ana Allah ya kara maka akan abin da ya baka shine ma'anar wa barakatuhu sanna assalamu alaina assalamu alaina amince tabbata gare mu wato shi mai tahiyar da kuma waɗanda suke tare da shi a masallacin ko a sahun da suke sallah tare da shi da liman da mamu da sauransu da sun shiga alaina shi ya fara shiga sannan kuma sauran ce ya fara da kansa annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan shi an gabatar da shi saboda matsayinsa wanda cewa darajarsa da martabarsa kuma dukkan abinda aka samu na alkhairi ta hannun sa biyu saboda ka bari a fara ta kansa to bayan shi babu kuma wani wanda ya cancanci shi karan kansa mutum ya fara ta kansa ce assalamu alaina ya fara ta kansa domin suna cewa in zaka yi addu'a to ka fara rokawa da kanka akwai hadisi a cikin Jami'u Tirmidhi hisan Ibn Mas'ud kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza da'a bada bi nafsihi ya fara da kansa to sai don haka wasu suna cewa yana da kyau in zaka fara addu'a ka fara da kanka na'am ibda bi nafsika thumma liman ta'ul fara da kanka ce wannan shine yafi zama daidai akwai a cikin musannaf na Ibn Abi Shayba Sa'id ibn Yasar ki cewa ya zauna kusa da Abdullahi dan Umar sai ya ambaci wani mutum shi Sa'id ibn Yasar yace fa zakartu rajulan fatarahamtu alai sai na ambaci sunan wani mutum sai na ce rahimallahu fulana yayi masa addu'a ya roka masa rahama yace fa daraba ibn Umar fi sadri fa qala ibda bi nafsik sai sayyidina Abdullahi dan Umar sai da kirjinsa ce fara da kanka to wanda yasa wasu ke cewa mutum ya fara da kansa annaba sai Allah ya kai tuma na addu'ar annabi Ibrahim annabi Nuh ce rabbi ghafirli wa liman dakhala bayti ko rabbi ghafirli wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab sai ya fara da kansa to amma wannan ba sharadi bane kana iya yi wa wani ba kai wa kanka ba akwai da yawa addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallama da yayi ma wasu kuma bai yi wa kansa ba kamar kissar Hajar annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayar ya cewa yarhamullahu umma isma'il law taraka zamzam la kanat aynan ma'ina haka anan da ya tashi bai kawo kansa ba sai ya mata yawa Hajar ummu Isma'il addu'a shi yarhamullahu umma Isma'il Allah ya ji kan mahaifiyar Isma'il annabi Isma'il law tarakat zamzam da ta bar ruwan zamzam bata taba shi tayi ta kakkare shi ba la kanat aynan ma'ina ya zama idan ruwa ne mai gudu mai kwarara duk ko ina aka haka a cikin garin maka sai a same shi ba sai anan inda yake ba to kaga anan shahid shine ya mata addu'a ba tare da ya kawo ba tare da ambaci kansa ba haka nan addu'a da yawa Hassan ce Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus Allah ka karfafe shi da malaika Jibril addu'ar da yawa Ibn Abbas Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil bai yi wa kansa ba anan ya kuma yi abin nan akwai hadisin Abu Musa al-Ash'ari wanda Abu Musa Abdullahi ibn Qais yake cewa ya Rasulullah ka nema wa dan uwana wato dan baffana Abu Amir ka nema masa gafara Annabi sallallahu alaihi wasallam ce Allahumma ighfir li Abi Amir zamba sai Abu Musa al-Ash'ari ce nima ya Rasulullah a nema mu maimakon kai tsaye ya fara gabatar da nashi kokon sai da ya bari ya bude kofa sai ya ce ya rasul ai wa dan uwana addu'a ya rasul ya yi shahada ya ce ai masa addu'a sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma ighfir li abi amir sai ya ce ni ma ya rasulullah ani ma mun gafara annabi ya ce Allahumma ighfir li Abdullah ibn Qais zamba وادخلهم مدخلا كريما shi ya samu wani babban masaki ya roƙo da shi to kaga anan yayi masa addu'a ba tare da da yayi wa kansa ba koyi addu'ar da ya harta annaba ma shi yarhamullahu lutan laqad kana ya'wi ila ruknin shadid shi yarhamullahu lutan rahimallahu musa laqad uziya bi akthar min hadha fa sabar duk addu'o'i ne wa annaba ba tare da ya ambaci kansa ba saboda haka dan mutun ya yi addu'a ga wani bai sa kan shi ba ba a cewa ya yi ba dai to amma mutun ya fara da kansa din babu laifi wasu suna cewa wasu malamai kamar Ibrahim an-Nakhai ya ce ka fara da kanka sannan kai dan baka san wacce ce za ka karba ba haka kai guda daya kai hada biyu tayu ta kance za ta shige ta bar ta wancan السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين da kuma bayin Allah na kwarai salihin sune bayin Allah wadanda suka kiyaye haƙoƙin Allah suka kiyaye haƙoƙin mutane bayin Allah as-salih shine man qama bi haqqi Allah wa haqqi ibadillah wanda zai kiyaye haƙoƙin Allah da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya dora na masa ya kuma kiyaye haƙoƙin bayin Allah to wannan shi ake kira as-salih shi ake cewa as-salih annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi idan kuka fa idza qultumuha asabat kullu 'abdin lillahi fi as-sama'i wal ard idan kuka fadi wannan kuka ce assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin to ta shafi duk wani bawan Allah a sama yake ko a ƙasa ta shafi duk wani bawan Allah na kwarai a sama yake ko a ƙasa to wannan yana nuna cewa mai sallah yadda wani malami yake faɗa ya ce yana da kyau mai sallah yayin da ya zo wannan to ya rika halarto annabawa da mala'iku da sauran mu'mine ko'ina man maza wa man abin nan wa man kana hadir wa man sayati ya rika kawo shi a ransa don ya zama abin da yake furtawa da baki ya dace da abin da yake zuciyarsa da yawa muna sallah ba ma sanin ma san da muke wuce gurin bare har ka halarto wani kai kanka ma alaina din baka ka kanka ba bare ka kawo sauran mutane da sauran bayin Allah da suka wuce annabi ya ce da sahabbai in kuka faɗi haka maimakon ku ce assalamu ala fulan wa fulan wa fulan ba za ku lissafe su ba ina za ku lissafe ba ya alamu junuda rabbika illa hu amma in kuka ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin to duk wani bawan Allah na kwarai a sama ko a ƙasa ya shiga ciki to shi yasa malamai suka ce idan mutum yana son ya shigo cikin wannan to sai ya zama salihu fa ba fa kowa ba ce ibadillahi salihin saboda kaga wanda ya kauce wa hanyar salaha hanyar nagarta to ya haramta kansa addu'ar mu'min kunsa mu'mini ya haramta kansa duk addu'ar wani mai sallah yayin da ya zama mutumin kwarai to duk wani mai sallan da zai yi wannan addu'ar ta shafi shi to shi yasa wasu malamai suke cewa to ashe kenan kamar abin nan subki to ashe kenan sallah ba haƙƙin Allah ne kadai a ciki ba akwai haƙƙin bayin Allah bayin Allah na da da na yanzu da da masu zuwa nan gaba saboda ka duk wanda baya sallah to ba haƙƙin Allah kawai ya tauye ba tunda ya haramta wa duk mu'minan da suke shiga cikin wannan addu'a ya haramta musu wannan addu'a da yayi sallar da yayi wannan addu'ar da sun more ta to da yake sallar kaga ya haramta musu abinda ya wajaba a ce ya faɗa sun more shi saboda ka kaga ba haƙƙin Allah kadai ya hau kai ba ta haƙƙin bayinsa ya ce to nan ne ta nan ne za ka ƙara gane girman laifin barin sallah saboda haƙoƙin da suke cikinta assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina kuma aka zaɓi kalmar ibad saboda ubudiyya ta ga Allah subhanahu wa ta'ala tun ya zama bawa ga Allah subhanahu wa ta'ala ba ƙaramin matsayi ba ne babban matsayi ne ga bawa a ce da shi wannan bawan Allah ne ba Allah subhanahu wa ta'ala ya bayan sa ibadur rahman yamshuna 'ala al-ardi hawna ci ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ci na shaida babu abun bauta da gaskiya sai Allah kuma na shaida lalle muhammadu manzan Allah ne tabbatarwa da ubangiji subhanahu wa ta'ala uluhiyarsa cewa shi kadai ne abun bautawa sannan kuma da tabbatar da risalar manzo sallallahu alaihi wasallam wato tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallam manzanci wanda wannan yana nuna cewa duk abinda kuma zan yi na bautar Allah ga ta inda zan samu shi ta wajen manzo sallallahu alaihi wasallam na yadda shi kadai zan bautawa kuma na yadda zan bauta masa da abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na sako daga Allah shine ma'anar ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wannan shine lafazin ita wannan tahiyya ta Abdullahi dan Mas'ud ko wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu afwan abduhu wa rasuluhu bawan sani manzan sani aka gabatar da ubudiyya akan risala saboda sai da ya zama bawa kafin ya zama manzan shi yasa a wata ruwaya daga cikin musannaf Abdul Razzaq ne daga Ata ibn Abi Rabah yake cewa wani yayi tahiyya gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama sai yace wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wa abdu ko rasuluhu wa abdu nabi yace la abduhu wa rasuluhu kuntu abdan qabla an akuna rasulan sauraka ubudiyya ita ce matsayi mafi girma wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kawo da shi kuma Allah yake ban manzon sallallahu alaihi wasallam da shi in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina da ke maganar tahaddi qalu balantar kafirai su kawo wani abu da ya kai alqur'ani to a wannan matsayi na kalubale da ake wa sai Allah subhanahu wataala ya kirawo manzon sallallahu alaihi wasallam da sifar bawa to dole shine mafi kororuwar sifa da zai sifanta shi da shi a wani guri mai girma irin wannan wuri na kalubale fa auha ila abdihi ma auha wajen maganar wahayi wajen barkucin da Allah subhanahu wataala ya raji da annabi sallallahu alaihi wasallama yayyo sai ce fa auha ila abdihi saboda girman mahallin sauraka sifar da tafi kowace sifa daukaka a gurin sharafi ita ce sifar ubudiyya sai subhana isra'i subhanalladhi asra bi abdihi layla min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبلا kaga dukkan su wadannan wurare ne wadanda suke na daukaka da girma da kasaita da isa da aka tashi sifanta manzo sallallahu alaihi wasallam sai aka sifanta shi da ubudiyya da yake nuna cewa mafi girman abin da zaka sifanta annabi sallallahu alaihi wasallam da shi ne yabo kace abduhu wa rasuluhu shi yasa yake cewa a hadisin Umar da Imam al-Bukhari ya rawaito ce la tutruni kama atrat an-nasara Isa ibn Maryam inna ma ana abdullah faqulu abdullah wa rasuluhu kada ku kuzuzuta ni irin yadda nasara suka yi Isa dan Maryam wato ku rika jin kamar yabo kuke yi amma kuna ba da sifofi na Allah yace ni ba wani bane bawan Allah haka ku ce bawan Allah manzansa to kun gama wa manzo sallallahu alaihi wasallam duk wata gata yayin da ka tabbatar masa da ubudiyarsa ga Allah da manzansa shi yasa lokacin da annabi Aisha ta ganshi yana tashi cikin dare yana ta sallah har kafafuwansa na tsigewa ce ba Allah ya gafarta maka zanubanka ba me yasa kake wahala da kanka haka me yace da ita afala akunu abdan shakuran afala akunu abdan ce shakuran saboda wannan ubudiyya ita yake ji da ita to amma yanzu akasi abinda annabi yake hanawan shi yake daukan yabo shi yake daukan san annabi saboda sai ka ji mutum yana waduwa aki yana fada sifofi na Allah subhanahu wataala sai ka rasa to in zai yaban Allah ko me zai ci duk wani abin da yake sifar Allah ce ya jingina wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bai san cewa da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana nan ba ce sa zai a yanka shi annabi sallallahu alaihi wasallama an ce da shi ma sha Allah wa shi'ita ma sha Allah wa shi'ita ransa ya baci ran shi ya baci yana ce aj'altani lillahi niddan ka duba kalmar da ya amfani da ita nidd wala taj'alu lillahi andada antum ta'lamu an tabbi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wani zunubi ne yafi komai girma hadisin abdullahi dan mas'ud ayu dhanbin a'zam qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka sawa Allah niddi kini cewa fa kawai akai ma sha Allah wa shi'ita in Allah ya ga dama ka ga dama amma yake ganin an gwama shi da Allah wato an daidaita shi kenan da Allah to ina ga wanda zai ce annabi kai kake hana kai kake bayarwa kai kake azarta kai kake kaza kai kake kaza duk wasu abubuwa na sifofin Allah ya za annabi yadda da wannan to shine zaka ga mafi girman abin da aka samu ya be shi da shi a tahiya mu yi masa jinjina da shi shine wannan mu ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu babu dadi babu babu kari babu rage وفي صحيح مسلم عن ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن cikin sai muslim daga abdullahi dan abbas yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana koyar da mu tahiyya kamar yadda yake koyar da mu surar qur'ani wa kana yaqulu yana cewa at-tahiyyatul mubarakatu as-salawatu at-tayyibatu lillah at-tahiyyatul mubarakat abin da zababu yazo a cikin riwayar ibn mas'ud ba al-mubarakat wato at-tahiyyat wato jinjina da girmamawa da wanzuwa da mulki ya tabbata ga Allah wa al-mubarakat masu albarka as-salawatu at-tayyibat salloli da addu'o'i da kalmomi da maganganu masu dadi lillahi sun tabbata ga Allah sanna assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah yazo da ashhadu anna muhammadar rasulullah a cikin riwayar ibn majah riwayar ibn majah yazo da lafazin kamar yanda yake cikin riwayar ibn mas'ud abdu huwa rasulu riwayar ibn majah sai wa fi sai muslim har ila a cikin sai muslim an abi musa anna nabiy sallallahu alaihi wasallam allama humu tashahhud daga sai muslim daga abu musa yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da su tahiyya shi kuma wannan shi ma yana da kissa kamar da yake cikin sahih muslim abu musa yayi wa mutane sallah haka sai ya ji wani a cikin sallah yana cewa qurinatis salatu waz zaka a cikin ana cikin sallah sai ya wuto ya ce waye mai maganar nan kowa ya shiru waye yayi magana da yana sallah kowa ya shiru to sai can daga karshe dai wani ya zo ce shine to shine ga ya masa ya ce to ba haka annabi ya koya mana ba annabi ya tashi cikin mu yayi khutba khutbana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa allamana sunnatana wa allamana salatana shine a ciki ya koya masa ya faɗi sallar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya masa daga farkon fara sallah har zuwa zaman tahiyya to shine a zaman tahiyyar ya faɗi wannan tahiyyar التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك ايها النبي كما ركما يديك اروايه عبد الله بن مسعود باب بنبجي السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته قال ايتتي اروايه عبد الله بن عبد الله بن قيس شنو عبد الله ابو موسى الاشعري نعم زي هاي حديثان عبد الله Abdullahi dan Mas'ud, Abdullahi dan Abbas, Abdullahi dan Qais, shine Abu Musa al-Ash'ari. Sai wa rawa Abu Dawud an Umar ibn al-Khattab, haka yake a cikin littafin Wabil as-Sayyib, dun nuskokin da ake saka zo amma hadisin ba na hadisin na Ibn Umar ne. Ba na Umar ba. An gane? Al-usul inda na littafin haka yake. Sai wahamin daga shi mai littafin ne. Ka ku gyara masa gudai hashiya a gefe cewa sawabu ibn umar abin da yake daidai shine ibn umar haka yazo a cikin sunan abi daud haka kuma yake a cikin sunan Daraqutni wanda shi ma ya fitar da hadisin haka nan al-Baihaqi a cikin sunan Kubra ya fitar da hadisin eh to ya ga maka a ƙasa ko to shi ne eh so hadisin na Ibn Umar ne hadisin Abdullah ne dan Umar yake cewa ar-rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tashahhud at-tahiyyatu lillah as-salawatu at-tayyibat sai kuma assalamu alayka ayyuhan nabi hazuwa karshe kamar ruwayar Abdullah ibn Mas'ud babu bambanci shi wannan hadisi ne wasu kamar Imam al-Bukhari yana cewa wannan hadisin akwai illa a cikin sa wato shi a gurin Imam al-Bukhari yana ga ruwayar ba ta Ibn Mas'ud ba ce ruwayar ta Ibn Mas'ud ce ruwayar Ibn Mas'ud ce inda ku kula za ku ga lafazin hadisin Ibn Mas'ud ne yadda yake cikin al-Ilal Kabir na Tirmidhi yake cewa sa'altu Muhammadan an hadha al-hadith فقال روى شعبة عن أبي بشر عن مجاهد عن ابن مسعود عن ابن عمر وروى سيف عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود قال محمد وهو المحفوظ عندي سواك شيء إمام البخاري أنا قوانا حديثا كشكري أكي أسألن حديثا ابن مسعود وما جو سمع لمي سن سابا مسانا وانا اتجي تشهدنا ابن مسعود ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu a ciki yake cewa shi ibn Umar a cikin wannan bai kawo mana lafazin ba yake cewa qala ibn Umar wazidtu fiha wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu yace na ƙara wahdahu la sharika la to wannan wahdahu la sharika la arwayar su kawai tazo kuma ruwaya ce sahihiya kuma wannan karin shi kansa yadda yazo a cikin musnad Imam Ahmad kamar ya ji shi ne shi ma daga wajen wasu sahabban daga wajen Abu Musa al-Ash'ari cikin musnad Imam Ahmad ibn Umar ya karantar da tahiyya kamar yanda yake a cikin yace cewa kamar yanda yazo min daga Abdullah ibn Umar gafona daga Abdullah ibn Mas'ud daga Abdullah ibn Mas'ud kamar ruwayar Abdullah ibn Mas'ud to a ciki akwai karin wahdahu la sharika la shi illar yana cewa hadisin na Ibn Mas'ud ne ba na Ibn Umar bane to amma a cikin musu Imam Ahmad yana nuna cewa shi Ibn Umar din ya ji hadisin daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ji wasu abubuwa daga wajen Ibn Umar daga Ibn Mas'ud wa rawa Abu Dawud an Samura Ibn Jundub amma ba'd amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana fi wasaf as-salati aw hina inqidaiha fabda'u qabla as-salam faqulu Abu Dawud ya rawaito daga Samura ibn Jundub yake cewa amma ba'd bayan haka Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu idza kana fi wasaf as-salati idan muka zo tsakiyar sallah aw hina inqidaiha ko kuma wajen karshen ta lokacin karewarta yace fabda'u qabla as-salam kafin ku yi sallama ku fara da cewa at-tahiyyatu at-tayyibatu was-salawatu wal-mulku lillah thumma sallimu ala al-yamin sannan ku sallama adaba thumma sallimu ala qari'ikum sannan ku makarancin ku shine limamin ku sallama wa ala anfusikum da kawunan ku wannan ruwayar hadisi ne dhaifi hadisi ne da malamai suka yi ijma'i akan raunin sa salsala sa cike take da majahil wasu da ba san ko suwaye ba zahabiya illa tashi a cikin mizan al-i'tidal ibn hajar cikin talkhisul khabir gabanin su Abdul Haqq al-Ishbili Abu Muhammad cikin al-ahkam al-wusta shi ma ya illanta wannan hadisi ba wannan hadisin bai tabbata ba wa zakara malikum fil muwatta maliku a cikin muwatta ya kawo anna Umar radiyallahu anhu cewa Umar Allah ya kara masa yarda kana yu'allimu an-nasa at-tashahhud wa huwa ala al-minbar ya kasance yana koyawa mutane tahiyya alhalin yana kan minbari yaqulu yana cewa qulu ku ce at-tahiyyatu lillah az-zakiyatu lillah kalmar az-zakiyatu tabata zo ba sai sai anan yana nufin ayyukan da zasu tsarkake zuciya kada aflaha man zakkaha kad khaba man dassaha to al'amalu allati tuzakki alqulub ayyukan da zasu tsarkake zuciya to wannan duk na Allah ne as-salawatu at-tayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu har zuwa karshe kamar yadda muka karanta a hadisin ibn mas'ud haka za ku kula a wancin ci a farko-farkon ne aka samu sabani amma karshen da za ga iri ɗaya ne malam ibn al-qayyim yace fa ayyu tashahhudin atabiha min hadhihi at-tashahhudat ajza'ahu duk tahiyar da mutum yayi cikin waɗannan nau'in tahiya sun ya ishe shi wa dhahaba al-imam ahmad wa abu hanifa ila tashahhud ibn mas'ud ahmad da abu hanifa suka tafi ga tahiyar dan mas'ud tace ta farko kamar yadda muka yi bayani wa dhahaba al-shafi'i ila tashahhud ibn abbas imamu shafi'i kuma ya tafi zuwa ga tahiyar dan abbas wa dhahaba malik ila tashahhud umar wa ibn umar wa umar radiyallahu anhu shi kuma ya tafi zuwa ga tahiyar umar radiyallahu anhu wal kullu kafin mujzi dukkaninsu sun isar wato kowace kai ta isar akwai tahiyar aisha radiyallahu ta'ala anha wanda bai kawo ta anan ba wanda ibnu abi shayba da as-sarraj da mukhallis da al-bayhaqi da su rawaito shi cewa kanat aisha tu'allimuna at-tashahhud al-qasim ibnu muhammad yace aisha ta kasance tana koyar da mu tahiyya wato shiru biyadiha tana nuni da hannunta ta qulu at-tahiyyatu at-tayyibatu as-salawatu az-zakiyatu lillah kaga ita ma lafazin zakiyatu yazo a ruwayata assalamu ala an-nabi ita lafazinta assalamu ala an-nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu har zuwa kuma karshen tahiyya kamar yadda yake cikin ruwayar ibnu mas'ud wannan yana cikin musannaf ibnu abi shayba da kuma musnad as-sarraj da al-mukhallisiyat da kuma sunan al-kubra na bayhaqi to wannan sune lafuzan da suka inganta na tahiyya daga annabi sallallahu alaihi wasallama da masallaci yake yi a cikin sallarsa tahiyar farko ana gajarta ta bata kai tahiyya ta biyu ba tahiyar farko abinda ya tabbata shine yin zuwa ƙarshen tashahhud iya ƙarshen iyayen da muka karanta din nan kamar yadda yazo a cikin hadisin Abdullahi dan Mas'ud wanda yana cikin Musnad Imam Ahmad yake cewa wa kana yanhadu hina yafragu min at-tashahhud idha kana fi wasat as-salat yanhadu hina yafragu min at-tashahhud idan a tsakiyar sallah ne wato raka'a ta biyu mai raka'a hudu ko raka'a ta biyu mai raka'a uku ce yanhadu hina yafragu ba'da an yafragu min at-tashahhud ya gama tashahhud ya gama tahiyya sai ya tashi in yazo kuma abin nan ta ƙarshe tahiyya ta ƙarshe da'a ma sha Allahu an yadu sai addu'a ya abinda Allah subhanahu wataala ya bashi dama saboda haka salati da Annabi sallallahu alaihi wasallam da addu'a ar-rajihu shine abinda ayi su a tahiyya ta biyu ma tahiyya ta farko ana takaitata shi yasa yazo a cikin wata riwaya ta Abdullahi dan Mas'ud dake cewa kana rasulullah tana cikin as-sunan tana cikin sunan at-tirmidhi da sunan abi daud sallallahu kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fi wasat as-salati fa ka'anna ma huwa 'ala ar-radf in annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a tahiyar tsakiya kamar yana kan wani gashashen dutse ma'ana saurin yadda yake gama tahiyya ɗin to amma wasu zaka ga ba ba sa bambancewa zaka ga kusan in ka biya wani lokaci ta biyu masu ta farkon masu sai ta nemi tafi ta biyu to wannan da shi ne al'a'immatul arba'a duk sun hadu a kan cewa ta farko ba ta kai ta biyu ba inda aka samu saɓani a cikinsu imamu shafi'i shi yana ganin a ta farko ma za ka yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma dai ar-rajih shi ne barin sa zuwa na ƙarshe lokaci yayi zamu tsaya ana abin da muka yi na daidai Allah ba mu lada da shukuri Allah ya kuma sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi washabi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh